da watan Fabrairu ne shekara 2017 an buga wasa ta ilo a gasar Premier League shekara 2016 zuwa 2017 mako na 25 ga yadda sakamakon wasan ta kamfani. Kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ta sha kaki a hannun Manchester City da ci 2 da nema. Manchester City ta samu nasara ne a cikin minti 29 da fara wasan ta kafa dan wasan ta mai suna Sterling yayin da ana cikin minti 69 da watan. Dan wasan AFC Bournemouth ya jefa kwallo gidansu mai suna Ming. Manchester City dai a yanzu haka tana mataki na 2 ne a saman teburin Premier League da maki 52 da kuma Bournemouth tana mataki na 14 da maki 26. A kasar ma an ketare ne a bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 22 inda aka buga wasa ɗaya. Kungiyar kwallon kafa ta Eba ta lallasa Granada da ci 4 da nema. Eba dai tana mataki na 4 ne a saman teburi ko a tsakiyar teburin La Liga da maki 35. Granada tana mataki ne 19 a kasar teburin da maki 10. Har kuma a yau za a dawo ci gaba da gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League ta shekara 2016 zuwa 2017 matakin zagaye na 16 inda kungiyar kwallon kafa ta PSG da ke kasar Faransa za ta karɓi hukuncin Barcelona na kasar Spain. Benfica kuwa za su na kasar Portugal za su hafata ne da Borussia Dortmund na kasar Germany. Za a buga wasan ne da misalin karfe 9 sauran kwata agogon Nigeria, Niger da kuma Kamaru. Wasan da zai tsawo hankali a wannan rana yau ce wasan da kungiyar kwallon kafa ta PSG za su kara da Barcelona, inda a baya suka haɗu da Barcelona suna samun nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta PSG. PSG za ta zage danzi ne ganin ta samu nasara a wannan karan. Babban ɗan wasa a kungiyar ta PSG shi ne ɗan wasan gaba na kasar gabon mai suna Aubameyang Emery. Idan muka dawo kasar Ingila kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Arsene Wenger ya karyata ga tsayin da ake yi na cewa zai bar kungiyar da zaran kwantiraginsa ya kare a shekara mai zuwa. Wenger ya ce yana nan daren a kungiyar ta Arsenal. Wenger dai ya shafa sama da shekaru 18 a nan kungiyar, yana rike da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. A kwanakin baya ne magoya bayan kungiyar Arsenal din na kasar Ingila suka nuna goron don ganin cewa mai horar da ɗan wasan ya bar wasu kungiyar saboda rashin taɓuka wani abin kirki da ya yi cikin tsawon shekarunsa a kungiyar. Idan muka dawo tarayyar Najeriya kuwa a yau za a fafata a gasar cin kofin kwallon kafa da mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Kwamu Kalgon Gombe a kan cikin garin Bauchi, wanda ƙungiyoyi masu fafatawa a kwallon kafa na Lin-Lin na kasar da jihar Gombe suka shirya ta don nuna goyon bayan su jin daɗi da irin taimakawa da Kalban yake yi ta ɓangaren wasanni da ma wasu ayyuka na ci gaba a jihar. Ana tara ƙungiyoyi saboda 300 daga ƙananan hukumomi 11 na faɗin jihar Gombe za su kara a tsakanin. A yau din za a buɗe wasanni tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta Toma United da ke cikin garin Gombe da kuma Bara United cikin ƙaramar hukumar Filin a cikin wasa na Fantani da misalin ƙarfe 4 na yamma. Babban baƙo a wajen shi ne Alhaji Ibrahim Hassan ɗan Gombo, gwamnan jihar Gombe. Wasan zai kasance a shiya-shiya ne, inda daga bisani za a kare a waje guda don kuma za a buga wasan ƙarshe. Wasan zai kasance kikuwa ɗaya ne, wato knock out, wanda duk aka samu nasara a kan su an cire ta. Akwai kyauta na musamman ga duk ƙungiyar da ta samu nasarar lashe gasar. Huta lafiya.